أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أغوديا قال الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حقوة أولنا يمجنا الحميشي يومنا أشهرين لهدو قوتنا شوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبو ديا دقريه دا أربعين ديدي وان ديدا تي دا إشرين دا بخوي كموة شدة ميلادية تا دبو بير قوم شاترة. إن شاء الله تعالى زامي درسينا بخوي أتكلم لتاه أحكام الجنائز وبدعها واللفن شيخ مالمي محمد ناصر الدين الألباني. درسي نشدة دي قباتا موكو سنقاري مغانا أكام ما يجب على المريض أبن ديكي واجبي أكام متمن دبايا دلاهية سننكما وأن نسكي فسدشي من يكما تسويه. مالن يا أمبا تامنا وسو أبا بيما ستارين يوا أتكي وانا قبا wanda za su haura ababe guda goma. Ina ga abubuwa guda goma sha biyu na malam ya ambata. Bayan shi sai malam ya shiga bayani akan abin da ya shahi talqinu al-muhtadir. Mutumin da mutuwa ta zo mishi gadangada, ana ga alaman cewa dai wane kamar yana cikin lahazat, kusan wasu abubuwa na ƙarshe a cikin rayuwar shi. To me ya kamata wanda yake jiya ya kula da shi game da wannan mutumin da ya kai wannan matsayi, wanda anan ne muka yi bayanin cewa ya kamata duk mutumin da zai jiya to ya zamanto shi ma ya san inda aka dosa a addinance, sannan kuma ya iya yanda ake yin jiya a addinance. Ba haka kawai za ku duba cikin ƴan uwanku ba, wane shi ne bayyana aikin da yake yi, bara kawo shi a girke shi ya zauna a wajen wannan bawa Allah. To ko da haka kin za a yi kokarin karantar da shi ababin da suke na horko-horko da suke wajibi akan ya kula da su. To wannan gaba ita ce muke magana akai, wanda mun fara take nan kuma darasi na shidda sai ya kare, wanda insha Allah ta'ala za mu komo horkonta mu fara bayanin daga horkon gabar har mu kai zuwa ga ƙarshen abin da ya kamata mutumin da aka ga cewa yana cikin halin mutuwa ta halarto mishi ya kamata a mu'amalance shi a matsayinka na wanda kake jiyan shi. Saboda so da yawa zaka ga akwai sakaki da rashin kulawa game da abin da ya shahi masu jiya ga wanda suke jiyata. Zaka ga ila siyama abin da ya shahi ibada to ba su kulawa kan shi. Lokacin sallah zai yi a bar shi ba zai yi, a misali magariba ba zai yi isha'i ba, wai da sunan bayyana lahiya. To koda yana kwance bayya iya tashi sai an tada shi sai an zaunar da shi sai an yi kaza sai an yi kaza, a lokacin da sallah lokacin sallah yayi to ayi kokari matuka a ga cewa a ce mishi wani lokacin sallah yayi. Idan akwai damar da zai yi alwallahi yayi alwallahi, idan babu wannan damar yayi taimama, idan wannan damar ma bata samu ba matakar dai akwai hankali a jikin shi a ce mishi to wani iniya kai sallah a yanda kake a kwancen nan kai sallar kaza. Wataƙila a haɗa mishi da misali, in magariba ce yayi magariba yayi isha'i, in azahar ce yayi azahar yayi al'asar. Wannan shine abin da yake wajibi, amma ba haka ba iyali mutum ya tara salloli wanda suke na farilla kuma da hankalin shi, matuƙar ba hankali safka a jikin mutum ba to sallah wajibi ce a kan shi. Duk irin yanda yake cikin wani irin yanayi da irin bai iya tashi bai iya magana bai iya wane ne da sauransu, sallah wajibi ce a kai shi matuƙar iya da hankali. To sai ka ga irin wannan yanayi an bar ɗan adam yayi tazarci, bi ma'ana bai yi waɗannan sallolin ba, kuma la'alla wannan rashin lahiya ya zamanto mishi rashin lahiya ne na ajali, kuma ya je zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma tabbas Allah zai tambaye shi. haka idan za a yi jiya kenan a zamanto akwai guzuri na sanin wasu ababen da addini ya tanadar ga mutumin da zai yi jiya yayi kokarin kiyaye su ga wadanda ga wanda zai jiyata mali yace fa idha hadarahu al-maut fa ala man indahu umurun a lokacin da mutuwa ta halarto wa shi wannan mutumin mara lafiya gadan gadan to fa ala man indahu na akan waɗanda suke wajen shi kenan masu jiyyar shi umurun wasu al'amura kama haka malike ta an yulqinuhu shahadata liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda mautihi dakhala aljannata yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu malike cewa abu na farko da ya kamata a kula ga wanda ake ga cewa rishin lahiyar shi yana dabda ya mutu alakanta mushi alakana mushi kalmar shahada la ilaha illallah dalilin malam akan wannan maganar shine fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah ku lakantawa waɗanda suka zo mutuwa a cikin ku la ilaha illallah wanda ake ga dabda kaman ba zai yi ba to a umurce shi mai akan cewa yace la ilaha illallah dalilin malam akan wannan maganar kenan wannan maganar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na cewa laqinu mautakum la ilaha illallah sai yace man kana akhir kalamihi duk mutumin da ya kasance karshen maganar shi la ilaha illallah ne ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wannan ita ce karshen maganar shi a duniya indal mauti a lokacin da yazo mutuwa to madalla yake bada tabbacin cewa dakhala aljanna wannan mutumin ya shiga aljanna ya kai alaman tabbacin cewa ya shiga fi'ilin sai yazo da siga na fi'ili madi abinda kaman an yi an kare kaman ka ce wane muna bukata ayi kaza yace wannan an gama kaga bai abun ba amma yace an gama dan ya kara ya tabbatar maka da cewa tabbas in Allah ya yarda abun nan haka zai faru to shine manzon Allah yace dakhala aljanna ya shiga aljanna ya kare sai yace yawman min ad-dahri wata rana a cikin lokaci yace wa in asabahu qabla zalika ma asabahu koda ya same shi abinda ya same shi kahin ya shiga aljannan nan amma tabbas sai ya shiga aljannan yawman min ad-dahri idan misali akai katari yayi zaune saman dukiyar wasu yayi zaune saman mutuncin wani haƙƙin wani to wajibi ne wannan haƙƙin sai an biya shi a gobe kiyama sai an biya shi a gobe kiyama koda a ce misali zai shiga gidan wuta a lallasa shi akan irin abubuwan da ya aikata na ba daidai ba to tabbas wata rana ne makomar shi gidan aljanna ne inda haka yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye lasiyama a cikin rayuwa da ake zamantakewa kar ka taba haƙƙin wani ko mutuncin shi ko dukiyar shi ko ka sa hannunka ka zalunce shi ko kai amfani da halshenka ka zalunce shi ko kuma kai amfani da gangan jikinka ka zalunce shi kowane ɗaya daga cikin waɗannan kai to ka tabbatar da cewa akwai tsayarwa da za a maka a gaban Allah za a tambaye ka kuma wannan haƙƙin wannan bawo Allah da ka wannan sannan kuma dole Allah zai dauko haƙƙin shi hallawa ya maida mushi saboda a ran nan Allah yake cewa wa nad'ul mawazinal qista li yawmil qiyama zamu ajje ma'aunayya na adalci fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha sai yace wa kafa bina hasibin yace daidai da kwayar komayya kwayar zarra ka zalunci wani ko kai maganar shi ko kai da shi ko kai gulman shi ko kai kaza ko ka ci dukiyar shi ko da bai sani ba to ka tabbatar da cewa gobe kiyama Allah sai ya mayar da wannan haƙƙi zuwa mai zuwa ga mai wannan haƙƙin Allah ce wa kafa bina hasibin dan haka wannan mutumin zai shiga aljanna wa in asabahu qabla zalika ma asabahu wa kana yaqulu kuma ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata duk mutumin da ya mutu wa huwa ya'lamu alhali yana da masaniya akan annahu la ilaha illallah cewa ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah dakhala aljanna wannan shi ma shiga aljanna ya tsare to amma anan mahallu shahid wa huwa ya'lamu manzo Allah yace alhali ya sani ya san ma'anar abinda wannan kalmar ta kumsa sannan kuma ya sanya ta a cikin jadwalin tsarin ayyukan shi da yake yi cewa la ilaha illallah akwai abin da yake tabbatar da ita kuma akwai abin da yake kore ta dan haka malamai suka yi wallafa a cikin littafin su abwabur ridda babi dake magana akan ridda daga an ce ridda kuma shine mutumin da ya huta ya bar musulunci kenan da aina yake da a ciki yake da a ciki yake kenan akwai abin da nafuritin baki ne wanda dan adam zai furta da bakin shi ya huta shi daga cikin musulunci akwai abin da aiki ne zai aikata ya huta shi daga cikin musulunci akwai kudirin zuci da zai yi wanda a wannan abin zai huta shi daga cikin musulunci to haka wajibi ne mutum sai ya kiyaye haƙƙin ita wannan kalmar shahada mali ce wa fi hadisin akhar a wani hadisi daban manzo Allah yake cewa man mata duk mutumin da ya mutu la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna baya hada Allah da kowa duk wanda ya mutu baya hada Allah da kowa a cikin bauta dakhala aljanna to zai shiga aljanna ya shiga aljanna ya tsari to kaga wannan ma'anar wannan hadisi idan ka dauka wannan shine gogormaya da galibi zaka ga cewa ahlus sunna suna yi akan tsayar da tauhidi saboda shine marbaul faras nan gizo ke saka bi ma'ana idan dai mutun baya shirka ga Allah subhanahu wataala to insha Allah ta'ala duk irin kasassabar da yake a cikin rayuwa koda zai shiga azabtar da shi a cikin wuta azabtar da shi amma karshe a dalilin wannan kalmar shahada da dayanta Allah da rishin shirka to Allah zai hudo shi daga gidan wuta kuma ya gida aljanna da shi dinda cewa ba abun hwata bane ba amma dai tauhidi shine ahammu shay shine mafi muhimmancin abu duk yanda za ka karantar da mutane sallah azumi zakka qiyamul layli kaza karatun qur'ani duk wani aiki da za su yi idan babu tauhidi to wannan aikin baya samun gindin zama a cikin addinin musulunci haka wajibi ne a karantar da mutane tauhidi tun daga iyalin gidanka kar kai wasa ka tabbatar da cewa dai gidanka ana dayan ta Allah subhanahu wataala a cikin bauta kar ka bar su kai a wani bangare su a wani bangare kai ahlus sunna su kuma ga sunan zimabu bisunan bisu ce la ilaha ulai wa la ilaha ulai aka ce wani ya ka rika yin harakan mata sai a hankali ka kasa taro su sune wajen kaza sune wajen kaza da haka mutun ya kiyaye ka bauta wa Allah subhanahu wataala ba tare da sanya mishi kishi a cikin bauta ba malati akhrajaha biman hadhihi riwaya muslimun fi sahihihi wa ziyada fi alhadith alawwal inda ibn hibban wal bazzar sai abu na biyu da na uku malake cewa kenan bayan alaqanawa shi wannan mutumin da bayyana lahiya ake ga alaman cewa ne ba zai yi ba alaqana mishi kalmar shahada to abu na gaba da ya kamata ai an yad'u lahu wa la yaqulu fi hudurihi illa khaira kuma ai taimishi addu'a an yad'u lahu a rika roka mishi Allah Allahumma sabbithu Allah ka tabbatar da shi akan fadar wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ka tabbatar da shi idan ya mutu wannan amsa tambayoyin da za a mishi a cikin kabari akan ya bada amsar su Allah ka gafarta mishi Allahumma ighfir lahu Allahumma wassi' qabrahu Allahumma nawwir qabrahu akan Allah ya taimaka mishi akan tsayawa da jajircewa saboda fadin kalmar shahada da sauran irin ababen da suke alamomi ne na kyakkyawan cikawa tawfiki ne daga wajen Allah subhanahu wataala kaman dacewa ce wanda Allah yake datar da wanda ya dama daga cikin bayin shi zaka samu wani mutumin kirkin ne amma ko ba zai samu wannan damar ba ta cikawa da la ilaha illallah kuma maka wace wannan to da ka kai da kake jiya da ku wanda kuke tsaye a wannan wuri ba koke za a fara ba a ai ta roka mishi Allah subhanahu wataala akan Allah ya tabbatar da shi akan furta wannan kalmar ta zamanto ita ce akhiru lahaza min lahazati hayatihi ya zamanto ita ce abu na karshe daga cikin ababen da zai yi a cikin rayuwar shi shine ta Allah ke ta yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah shi ke tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da maganuwa da magana ta tabbatuwa a nan gidan duniya da gobe kiyama a nan gidan duniya a lokacin za su bar duniya sannan kuma a can wajen furcewa wajen amsa waɗannan tambayoyi kuma da abin da zai biyo baya a lokacin da aka zo hisabi kenan ai ta roka mishi Allah subhanahu wataala akan Allah ya tabbatar da shi wala yaqulu fi hudurihi illa khairan sannan kuma a lokacin da suka halarta wannan waje kar su sake su furta wata kalma ta banza kar su fado ta magana illa khairin sai alheri saboda mala'iku suna cewa amin kar a je mutun ya zo mutuwa kuma wani su wani ne ya kwaso shi ne ta cikin rayuwa a wannan abubuwan da yayi na ba daidai ba ku bar su a gehe ku rika ambata mahasin din shi ababen da yayi masu kyau wani iya da kokarin sallah a cikin jama'a wani iya da kokarin kaza wani iya da kokarin kulawa da mahaifin shi a lokacin mala'iku su kuma kamar addu'a ce kuke su kuma suna cewa amin wa alaikum salam mu bar shi zuwa ƙarshen karatu Allah ya yarda da yake kamar ana tsoka ne na'am
Sai
duka cikin kusan bayanin da yake ciki kowannan akwai talqinin kalmar shahada wanda shine abu na farko da muka magana akai wajen talqini kuma zaka iya ce mishi ma ce la ilaha illallah kamar yadda bayanin zai zo a ran gaba sannan kuma bayan shi hallau akwai yi mishi addu'a akan cewa Allah ya tabbatar da shi akan bada akan fadin wannan kalmar sannan kuma da abin da zai biyo bayan ta na irin tambayoyin da za a mishi da sauransu kenan duka kowanne akwai maganar la ilaha illallah alaqana mishi ita talqin kenan a fadi mishi ya fadi akwai wannan ma tunda gaba da za su zo anan gaba insha Allah ta'ala kenan kar mu riga malam to kenan bayan mutun yayi mishi addu'a sannan kuma waɗanda suka zo wajen shi war suke tsatsaye akan shi ɗan uwan shi da sauransu su kuma kar su rika faɗin wani abu akan shi in ba alheri ba su rika faɗin alheri akan shi malai yace li hadisi ummi salamata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza hadartumul marida aw al mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun dalilin malam akan wannan magana ta cewa a rika yi mishi addu'a kuma a rika fadin alheri akan shi hadisin ummu salama Allah kada yadda a gare take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yace idza hadartumul marida a lokacin da kuka halarto wajen mutumin da bai da lafiya bimana kun kawo mishi ziyara awil mayyita ko kuma ma mutumin da ya ma riga ya mutu kenan ko yana kwancin rashin lafiya ko kuma ya zamanto a ce ya mutu ma manzo Allah ce fala faqulu khairan ku ambaci alheri akan shi fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun saboda mala'iku suna cewa amin game da abin da kuke faɗa sai kuka ce kai wani insha Allah ya huta saboda aikin shi na alheri kaza da kaza da kaza mala'iku su ce amin in kuka faɗi sabanin shi ma sai su ce amin yana abin da ake bukata ku faɗi alherin da kuka sani akan shi sannan kuma a wannan wuri kar ya zamanto saboda kwaɗayin wannan alheri kuma ku rika faɗin wani abin da ba haka kin yake ba kaga ko kuma sai a kama ku da kai tsaye sai a rubuta maka a matsayin zunubi na ce kai ƙarya kenan samuwar aikin alheri da yake ka san shi da shi tabbas sai ka mallake ma wannan abu sai ka rika mishi addu'a Allah sa ya huta sawa'u ne zamanto yana cikin rashin lahiyar ne ko kuma ya zamanto ya mutu kenan abinda zaka yi mishi kenan abu na farko talqini shahada abu na biyu addu'a abu na uku a rika ambata alheri a lokacin da aka zo gaida shi ko kuma ya zamanto ana cikin abin da shahi an zo ziyartar shi da gaida shi malaki cewa akhrajahu muslimun wal baihaqi wa ghayrihima kenan wannan hadisi al-imam muslim ya zo da shi da imam al-baihaqi da wasu daga cikin malamai sannan abu na gaba malaki cewa walaysa talqinu dhikra shahadati bi hadrati al-mayyit wa tasmi'aha iyyahu yace walaysa talqin mu ba talqini bane ba kenan ba lakkana mishi kalmar shahada bace ba zikra shahadati bi hadratil mayyit. A lokacin da ka zo kake zaune wajen mutumin da baya da lahiya, ka rika maimaita kalmar la ilaha illallah dan ya ji ya faɗi. Mali ce ba haka ake yin da talqini ba. To kenan mi wata sami'aha iyyahu, kuma da faɗin kalmar shahadan dan saboda shi ma ya ji. Mali ce ba haka ake nihi da talqinin kalmatu shahada ba. Kenan mali ya yi ne ya kore wancan ko? To yanzu zai tabbatar. Sayace bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yazunnu al-ba'd. Sayace bal abinda ake cewa talqini huwa amruhu, shine umurtan mutumin da bayyana lahiyar an yaqulaha akan wani ce la ilaha illallah, haka yake mata a ce shine talqini. Kenan ba maimaita bane zaka rika yi har ya ji shi ma ya taba a ce ya zaka yi wani ko wacce ce la ilaha illallah. Malai yake cewa bai an ya kulaha khilafan, yace sabanin lima yazunnu al-ba'du, game da wasu abinda wasu mutane suke tsammahanin cewa sai dai a rika maimaita kalmar har ya ji ya faɗi. A daga cikin shubha da suke kawo a wannan waje, suke cewa wai kakka je kana cewa ce la ilaha illallah, yace an ki ba faɗi, har aka ce wai wani an ce ce la ilaha illallah, yace kuma shi kenan sai zama ta shi ne ƙarshen. Kenan wanda duka wani abu ne wanda ba dalili ba ne ba. Dalili shi ne zaka ce wa mutum ce la ilaha illallah, kenan faɗi mashi zaka yi ce faɗi ce la ilaha illallah. Sai malai ya ce wa dalilu, dalili akan wannan maganar da malai ya yi da ya rushe tasmi'i, ya tabbatar da umurnin shi akan ya faɗi, ya ce hadisu Anas radiyallahu anhu. Hadisu Anas Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ada rajulan min al-ansar fa qala ya khal qul la ilaha illallah fa qala a khalun am ammun fa qala bal khalun fa qala fa khayrun li an aqula la ilaha illallah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama na'am. Akhrajahu al-imam Ahmad wa bi isnadin sahihin ala shart Muslim. Malai yake cewa dalili akan wannan magana da nayi na cewa ba talqini shahada bane ba a rika maimaita kalmar kawai dan ajiyar da shi mutumin da bai yi da lahiya katarin ko ya taba sai ta zaman to ƙarshen rayuwar shi, a umurni shi za a yi akan wani ce la ilaha illallah. Malai yake hadisin Anas Allah ƙara da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ada rajulan min al-ansar, manzon Allah ya ziyarci wani mutum daga cikin mutanen garin Madina. Fa qala, shi wannan mutumin kuma iya daga cikin banu najjar, su kuma banu najjar ɗan uwan mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah ya ziyarce shi wannan mutumin a lokacin da bai da lahiya, fa qala, sai manzon Allah ya ce ya khal, ya kai khal, bima'ana ya kai dan uwan mahaifiyata, qul la ilaha illallah, kace la ilaha illallah, kace la ilaha illallah, ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah. A daidai lokacin da mutumin ana ga cewa ta ila lahazar, kaman ya zo ƙarshen rayuwar shi ne. Fa qala, sai yake cewa a khalun am ammun, dan uwan mahaifiya, dan uwan mahaifiya ne am ammun ko kuma amne? Idan ka ce am anan dan uwan mahaifi galibi, to amma a cikin Laraba akwai wanda suke amfani da kalmatu al-ammu dan girmamawa da nuna cewa kai kin kana da matsayi na musamman a cikin rayuwata, ina ganin ka a matsayin mahaifi, sai ya ce maka ya am, ya am bana ya dan uwana, ya dan uwan mahaifina. Shi ne ke ce mashi a khalun am ammun, shin khal ne dan uwan mahaifiya ne ko kuma am ne? Fa qala, sai ce bal khalun, yake ce a dan uwan mahaifiyarka ne. Mana manzon Allah yake cewa kenan ni dan uwan mahaifiyarka ne. Fa qala, sai wannan mutumin garin Madina nan da yake cikin banu Najjar, fa qala, sai yace fa khairul li an aqula la ilaha illallah, yin tambaya ce ke manzon Allah, yanzu kenan mafi alheri a gare ni in ce la ilaha illallah, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله يكي تيمشي نعم بمعنى إيه أجل المفي الهيري أغريك شيني كتي لا إله إلا الله تو كاغا ونا رواية أنا محل شاهد كاغا مزالة ميتي مشو قل لا إله إلا الله kace la ilaha illallah ba ta yawo shi ba ba kalma ya rika maimaitawa ba dan shi ma ya taba ko kaga inda maimaitawa ne ake yi dan wanda bai yi da lahiya shi ma ya ji ya fadi da manzala kawai kalma zai rika maimaita amma ta yawo mishi kul kace la ilaha illallah shine mafi alheri a gare ka malai ce a wannan hadisi akhrajahu al-imam ahmad kaga kenan anan mun samu dalili akan maganar da malam ya cewa talqinin kalmar shahada a lokacin da mutum ake ga ba zai yi ba kenan iya da alaka kai tsaye da umurtan shi akan ya faɗi wannan kalmar ba maimaitawa bane za a rika yi dan saboda shi wani dalili na daban malai ce wa qala husayn al-ju'fi dakhaltu ala al-a'mash ana wa za'idatu fil yawm alladhi mata fihi wal baytu mumtali'un min ar-rijal إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وهو وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح مالك تشاو قال حسين الجعفي wani ana kira shi da suna Husayn al-Ju'fi daga cikin magabata dakhala ala al-a'mash ya shigo bi ma'ana ya zo wajen a'mash yake cewa ana wa za'idatun fil yawm alladhi mata fihi da ni da wasu jama'a kenan mun shigo wajen a'mash a ranan da a'mash ya bar duniya sai yace wal baytu mumtali min ar-rijal a daidai lokacin da gidan Imam a'mash ya cika da mutane kamar yadda dai mutum ana ga rayuwar shi ta zo ƙarshe go a kirayewa a rika cewa ku zo wani fa yana cikin wani irin yanayi har wasu wanda suke kasashen waje za a kirayo go wanda duk wanda yake da dama ya zo la'alla ya zamanto gani na ƙarshe da zai ma wannan mutumin to gidan al-Imam Ahmad mutum ne wanda yake malami ne sananne wanda ya bayar da gudunmuwa a cikin addini gidan nashi ya cika da jama'a ana cikin haka kawai kwatsam iz dakhala shaykhun kwatsam sai ga wani lattijo ya shigo fa qala subhanallah lokacin da lattijo ne shigo sai yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah menene wannan kuma tarawna ar-rajula yanzu kuna ga abinda wannan mutumin yake ciki al-imam al-a'mash wa ma huwa fihi da abinda yake ciki yake fama da shi amma kuma walaysa minkum ahadun yulqinuhu babu mutun ɗaya daga cikin ku wanda zai lakkana mai kalmar shahada kawai kuna tsaye kun sashi gaba kuna koke to kaga anan talqinin da za a mishi shine a ce mishi ya ce la ilaha illallah duk da cewa ga hujjacin malami ne mashuhuri amma dai kuma bayya hanawa a lakkana mishi kalmar shahada فقال الأعمش هكذا سي إمام أعمش سي يتي حكا بمعنى كنن سي مالن سي ينوني فأشار بالسبابة سي ينوني دا منوني يشي ينونا توا حرك شفتيه كما يموت باكيشي كنا يفرط ونن كلمة لا إله إلا الله ألوك تند أكا لك لامش ونن كلمة شهادة مالن سي رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال bisanadin sahih wadannan duka dalilai ne malai yake bamu akan cewa kalmar shahada talqinin da ake yi ba fadin ta bane ake yi akan mutumin da bai da lahiya ko ya ji ya fadi a sai umurni shi ake cewa ya fade ta karin dalili ko mal wannan sune kusan dalilan da malai ya kawo sannan kuma akwai wasu dalilai na daban wancan ba yahude wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi kamar yadda malai zai ka hadisi anan gaba shi ma annabi Allah ya yi mishi ta la ilaha illallah sannan kuma can Abdul Muttalib lokacin da zai rasu manzon Allah yake ce mishi ya am qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah ya kai am ka faɗi la ilaha illallah kalmar da zan tsaya in nema maka ceto a gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kaga ce mishi ce ba maimaita ta bane ya rika yi wanda har ta kai karshen rayuwar shi ya rasu a manzalla umurnin shi akan ya faɗi shi manzalla yana umurtar shi akan la ilaha illallah su kuma su Abu Jahl a gaye suna cewa atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka bar hanyar Abdul Muttalib da wani Abu Lahab lokacin da Abu Talib Abu Talib mahaifin Abu Ali dan Abi Talib lokacin da yazo rasuwa manzalla yana ce mishi ka ce la ilaha illallah su kuma su Abu Jahl suna cewa yanzu zaka bar addinin uwayenka da kakanninka abinda aka saba kar ka ba mu kunya mana sai ka zo karshen rayuwa kuma ka sauya ka shiga addinin yana subhanallah haka suka ja shi Allah bai azurta shi da faɗin wannan kalmar ba yace wa manzon sallallahu alaihi wasallama kai hakuri ina kan addinin Abdul Muttalib kuma yana kan addinin kakan shi Abdul Muttalib aka kuma yarsu a lokacin manzon Allah yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na ci gaba da niyyar maka gafara Allah matakar ba hana ni ba shi da Allah sabkar da ma kana ala annabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina yace walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim baya halatta ga mai imani da annabi da suke tare da shi su ci gaba da nema ma waɗanda ya bayyana a gare su cewa sun mutu akan abin da ba musulunci ba su rika nema musu gafara Allah subhanahu wataala Allah ya hana su to wannan kenan abin da yake kan mutumin da ya halarto wanda bai da lahiya kenan na lakana mishi kalmar shahada kenan umurnin shi zai yi ba faɗi ba zai yi saurara a kawai umurnin shi zai yi wala ce la ilaha illallah abu na gaba malai ga cewa amma qira'atu surata yasin عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما وأما قراءة سورة ياسين كرنتا ومتوان ديزو متوى سورة ياسين هو أزوى ساموسو قرداسي تددك أمشي سورة ياسين da ni yance a wannan ita ce ake karantawa mutum lokacin da ya zo barin duniya ba shi bane ba za a yi abinda za a yi anan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahi ka sanin suratu yasin idan ta kamar ka ce ka har da ce ta kuna makamancin wannan ko an karantar da kai to shi malaika jibril ya karantar da shi kuma shi aka saukar alqur'ani kuma shi bayanin abinda qur'anin ake nufi da shi amma ba a samu ya karantawa wani lokacin da ya zo mutawa suratu yasin to haka saboda kankan ba da katsalan da a cikin abin da shi addini da kabba sai da mutum ya dauki wannan abu yana karanta ta zuwa ga mutumin da ya mutu ko kuma mutumin da ake gacha zai mutu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutu an zo za a mutu ga gadan-gadan a gaban shi amma bai yi maganar karatun Qur'ani ba me yayi magana umurtan wannan mutumin da zai bar duniya akan ya ce la ilaha illallah daga an yi magana ce a bid'a ne sai ya ce to karanta suratul fatiha ce bid'a wannan suratul fatiha sai ce bid'a kai da baka san inda aka dosa ba kai tsaye sai ya kudar da kai eh karanta qur'ani abu ne mai kyau wannan ittifaq bainal muslimina ba wani sabani da aka samu cewa karanta qur'ani abu ne mai kyau amma kuma a ina za a karanta shi a ina za a karanta shi inda aka umurni a karanta shi to shine anan malai ke cewa dan haka wa amma qira'at surati yasin indahu wa tawjihihi nahwa alqibla ko kuma akama mutumin da ake ga cewa zai bar duniya a fuskantar da shi kalli alqibla malai ce falam yasihha fihi hadith ba samu hadisi ko dai akai ba wani hadisi ingantacce duk hadisan da suka zo akai hadisai ne masu kura hadisai ne gurbatattun hadisai maganganu ne wanda aka jingina su a gaban Allah amma ba haka nan bane ba yace balbari ma dai kari ha sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib shugaban at-tabi'in ya karhanta haka tawjihahu ilaiha lokacin da aka fuskantar da shi kalli al-qibla yayi inkari duk da cewa yana cikin lahazat na karshe na rayuwar shi amma yana gugurmaya da fada da bid'a wa qala yake cewa alaysa al-mayyitu imra'an musliman washi wannan mutumin da zai mutu ba musulmi bane ba musulmi ne to miye kuma na fuskantar da shari'a kibla kuma waye sa ku akan ta fuskantar da shari'a kibla wanda wannan kuma yake maka nuni akan ta aike ibada yana bukatar dalili in ku babu dalili haka da ni da kai da ke duk iya tsara mace a ya kamata
ba harkar da su ne
in akwai dalili mu yi in babu dalili mu wanke hannun mu akan wannan aiki hasashe ne hasashe kai ba in aka ce hasashe ne wai ya zama to daidai a gaba to kwata kwata ba addini bane ba kaga an santar da misali ibla wani abu ne wanda a tsarin hankali abu ne mai kyau a karanta mishi qur'ani a tsarin hankali abu ne mai kyau amma a tsarin addini ba dole ana buƙatar dalili in ku babu dalili to ba wanda saka kabbaci kawai ra'ayi ne kawai malaitu wa an zur'a tabni abdurrahman annahu shahida sa'id ibn al-musayyib fi maradihi wa indahu abu salma tabni abdurrahman فغشي حكم فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولت فراشي فقالوا نعم فنظروا إلى أبي سلمة فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه malaci daga Abu Zur'a ta ibn Abdurrahman Abu Zur'a annahu shahida Sa'id ibn al-Musayyib shi Abu Zur'a nan ya zo wajen Sa'id ibn al-Musayyib wannan Sa'id ibn al-Musayyib shi kuma fi maradihi yana cikin rishin lahiyan shi wa indahu Abu Salma ibn Abdurrahman a wajen Sa'id ibn al-Musayyib shi Zur'a ya iske wani ana kiran shi da suna Abu Salma ibn Abdurrahman ana cikin wannan yanayi kenan ga Zur'a dan Abdurrahman sannan kuma ga Abu Salma dan Abdurrahman a wajen Sa'id ibn al-Musayyib bayyana lahiya sun zo ana cikin zama irin na jiya fa gushiya ala Sa'idin sai as-Sa'id ibn al-Musayyib sai ya suma da ya suma fa amara Abu Salmata suman da yake na alama ce akan cewa wata kila ba zai farfado ba zai tazarci sai Abu Salma ibn Abdurrahman miyai fa amara sai umurni an yuhawwala firashuhu akan ajuya shuhudan Sa'id ibn al-Musayyib ila al-Ka'ba ajuya shi ya fuskanci Ka'ba kina ajuya shi kalli al-Qibla an juya shi ya kalli al-Qibla ana zaune fa afaqa sai ya horhudu shi Sa'id ibn al-Musayyib yana horhuduwa me yace hawaltum firashi shin kun juya shuhudata ko kaman tambaya ce kuma da tabbatar musu da cewa sun juya shine malai alamatul ta'ajjub da alamatul istifham fa qalu na'am suka ce eh mun juya fa nazara ila abi salmata sai shi Sa'id ibn al-Musayyib sai ya kalli ka duba irin cikin yanayin da yake amma dai yana gugurmaya da tabbatar da sunna sannan kuma yaƙan abin da yake bid'a ne abin da bai da asali a cikin addini duk da yana suma yana halkowa fa nazara ila abi salmata fa qala arahu bi ilmika ina kyautata tsammahanin da umurninka akai haka ina kyautata tsammahanin kana da masaniya akan wannan abin da aka yi na juya shuhuda ta kalli al-Qibla fa qala sai Abu Salma ibn Abdurrahman sai yace ana amartuhum ni na umurce su su juya ta fa amara Sa'id sai Sa'id ibn al-Musayyib sai umurni an yu'ada firashuhu a maido shuhudan shi yanda take da a bar shi haka nan to kaga kenan fuskantar da shi al-Qibla kenan shabi daga cikin ayyukan magabata sannan kana da suratu yasin shi ya bai cikin ayyukan magabata malaci akhrajahu ibn abi shayba fil musannaf bi sanadin sahihin an zur'a malaci wala ba'sa fi an yuhdara al muslim aw an yahdura al muslim wa fata al kafir li yu'rida al islam alayhi rajaa an yuslima li hadisi anas radiyallahu anhu qala malaci wala ba'sa babu laihi fi an yahdura al-muslimu muslimi ya halarto wajen wafatal kafiri wajen mutuwar mutumin da yake kafiri ne bai da lahiya ka samu labari kuma yana kan kafircin nan nashi babu laifi zaka iya zuwa wajen shi ka gaida shi mali ce li yu'rida al-islam alayhi saboda ya bujuro mishi musulunci ya tallata mishi musulunci wani ka musulunta wani wani ka musulunta kana cikin lahazat na karshe na rayuwarka la'alla in ka musulunta nan ga irin tanadin da Allah madaukakin sarki yayi ga waɗanda suka musulunta suka samu gidan aljanna kaza 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 ya kwaitar da shi musulunci mali ce raja'a an muslima sammahanin wannan mutumin ko ya musulunta babu laifi to wannan magana da malam yayi ayar ana buƙatar dalili shine malam yace li hadisi Anas bin radiyallahu anhu dalili akan wannan maganar shi da hadisin Anas Allah ya kare ra'a gare shi yake cewa kana gulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa marida fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fa qa'ada inda rasihi fa qala lahu aslim fa nazara ila abihi wa huwa 'indahu فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فلما مات قال صلوا على صاحبكم أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد مالك جاء حديث أنس قال لك أنا أقريش كان غلام دون يا كسنت أقول ونيار يهودي yaro ne ba yahudi yaro ne ba yahudi ba musulmi ba yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama shi wannan yaron ba yahudi yana yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khidma wannan yana nuna ne kyakkyawar alakar da ko kuma zamantakewar da manzon Allah yayi da mutanen da ba musulmi bane wanda wannan kuma yake maka nuni karara akan cewa musulunci a yau kaman da ƙarhi ne ake so dole sai an dora mishi abin da ba shi kin bane ba hakikatan shi wannan shine kamar da duniya sai gaba daya dole sai an nuna muku a idan ku cewa wannan musulunci ba tsari bane ne ta hanyar abin da ake yi mishi na shafa kashin kaji kaga yanzu a tsarin musulmi a tsarin da ake nuna musulunci a yau a duniya ana nuna cewa musulunci bai yarda yayi zamantakewa da wani mutum wanda ba musulmi ba alhali ka duba ho ana aka ce kana gulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba ma wata alaka ta zamantakewa ba hidima yake ga manzon Allah idan ka ce wani mai maka hidima ne yanzu kullum maka da kaza ya kullum maka da kaza kaga akwai nau'i hatta na amana tsakanin kai da shi kuma girgamkin ne ƙarshen sallallahu alaihi wasallam wanda alaka tsakanin shi da shi da wannan yaron ba yahudi wanda ma'aife shi ba yahudi ne ma'aife shi ba yahudiya ce amma gashi yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima manzon Allah da yazo garin Madina ya samu yahudawa suna rayuwa kuma yayi kyakkyawan alaka da zamantakewa tsakanin shi da su banu nadir banu quraiza banu qainuqa amma duk idan ana magana musulunci ba za a rika ambata irin waɗannan ababen ba alhali kuma akwai su a cikin musulunci wa in ahadun minal mushrikina stajaraka surar da in akwai dama ake ga cewa ana in za a iya huta ka daga cikin Qur'ani tauba ce amma a cikin ta ne a safaha ta farko kan ka kare fajin fari Allah ke cewa wa in ahadun minal mushrikina stajaraka Allah ce fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'mana in wani daga cikin mutanen da ba musulmai ba istajaraka ya nemi ya zauna ƙarƙashin kusancinka ƙarƙashin amincewarka ƙarƙashin kulawarka zai iya zauwa garin musulmi ya zauna a dalilin niwa ne fa ajiruhu ka zaman ya zamanto abo makwabcinka liyas dan ya ji maganar Allah sannan kuma summa abalighu ma'mana Allah ya ce kuma ka isar da shi zuwa ga inda zai samu aminci kenan kar wanda ya taba shi musuluncin nan a cikin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala zimmiyan duk mutumin da ya kashe kafirin amana manzon Allah ya ce ba zai ji kamshin aljanna ba kai musulmin manzon Allah ya ce in ka kashe kafirin amana manzon Allah ya ce ba za ka ji kamshin aljanna ba kaga duka wannan ta'alimi karantarwa ce na addini manzon Allah ya zauna da mutane da dama wanda mazallar da ya mutu akwai jinginar rigar shi a gidan wani Yahudi. Akwai jinginar rigar shi a wajen wani Yahudi, ya amshi wani abu, wata bukata, wata manfa'a a wajen shi, ya bada rigar shi a matsayin jingina. In babu alaka, in babu zamantakewa, in babu kyakkyawan zamantakewa, ya za a yi haka yi. Musulunci da gindin kan shi yake zaune, kuma tsarin shi shine tsarin da zai tafiyar da al'umma. Kuma abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara wa ɗiyan Adam za su rayu a kai, wallahi babu wani tsari kamar sama-sama da musulunci. Shi ne wanda aka bi shi, kowa zai zauna ɗan. Daga kaga ana rikici, ana wane ne, to an bar shi. Kisa an bar shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ababen da ya ambata a cikin alamun tashin kiyama, yace wa kasaratul haraj. Qila wa mal haraju ya rasulullah? Qala al-qatlul qatl. La yadri al-qatil lima qatala wa la yadri al-maqtul lima qutila. Manzon Allah yake cewa al-haraj zai yawa kisa. Yanzu ka duba da ake kashe ɗan Adam, ko ce shi ba kashe ya cikin alamun tashin kiyama. Sabai suke tambaya mi al-haraj, manzon Allah ya ce kisa. Shi wanda ya kashe bai san me yasa ya kashe, shi wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi. Yanzu ba haka ake cewa wanda zai kashe bai san me yasa ya kashe shi. Shi wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi. To wanda ka iya a cikin musulunci, tuni an yi magana akai, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Musuluncin nan shi da yake magana cewa lazawalud duniya ahwanu indallahi min qatl mu'min bighayri haqq. Duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ya zamanto babu shi. Daga cikin abin da yake duniyar nan akwai Ka'aba. Daga cikin abin da yake duniyar nan akwai Makka, akwai Madina, akwai Kudus, akwai ina al-muqaddasatul islamiyya. Amma manzon Allah yake cewa su zamanto babu su yahi sauki a wajen Allah akan a kashe wani mutum mai imani. Yanzu duk mutumin da ya karantu, ya karanci musulunci a hakikanin karanta, kisa ba nashi bane ba, kuma ya san kisa ba ta farke shi bane ba. To amma daga ana ta kokarin dole sai an jingina wa musulunci wannan abin. Kana ya gulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa mariza, sai manzon Allah sallallahu alaihi, sai wannan yaron ba yahudi sai ya rishi lahiya. Fa atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ji alaka, sai manzon Allah ya dauko tawaggas su Abubakar, su Umar, su Usman, su Ali akan aje a gaida wani yaro da farko, kuma ba yahudi ba musulmi ba. Wannan me yake nuna wa duniya? Da haka babu wata shakhsiyya da ta yi najahi a cikin rayuwarta sama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai za a ce yaro ne bai da lahiya, kuma a ce ga tawagan waɗanda ake ga su ne makura, kuma sun zo su zazzaje shi, kuma addininsu ba ɗaya ba. Ta yaya za ka kalli abin? Abin da mai girma. Kaga sai manzon Allah ya zo ziyartar shi, fa qala lahu, sai manzon Allah yake cewa yaron aslim, ka musulmi da mana. Fa nazara ila abihi, sai yaron sai kalli mahaifin shi, da ya kalli mahaifin shi, wa huwa indahu, mahaifin iya zaune shi ma. Fa qala lahu, sai mahaifin yake cewa dan shi ba yahudi, ati abul qasim sallallahu alaihi wasallam, kai da'a, ka zama mai biyayya ga baban Al-Qasim shine sallallahu alaihi wasallam. Kenan me yake ce mushi? Ka musulunta. Shi da kanshi abinda manzo Allah yayi abin yayi da fasan shi. Ana kutum ta kiyayya musulunci kaza kaza, sai ga manzo Allah da kanshi da tawaga sahabbai an zo a gaida yaro dan karamin, kuma ba yaron ba boy boy. Kai zo mutum nawa yake maka aiki in bayar lahiya? Waye yake zo a gaida shi? Kai musulmi ne, shi musulmi ne ba. Wanda ya kokari ne zai tura ya ce a je a gaida shi, amma ya ɗauki ƙahon shi almajiri ne, misali yana maka wanke-wanke, bayyana lahiya wallahi ba wani zai je gaishe addinin ku daya komin ku daya komin kaza 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 amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki kafa da shi da tawagar sahabbai an je gai da wani yaro kuma yaron ma boyi boyi kuma yaron da yahudi uwaye shi yahudawa abin yayi da fasan mahaifin yace abe abul qasim kamar shi biyayya ya ga insaniya ya tabbatar da cewa wannan shakhsiya wannan dan adam wannan shi ne ake cewa insaniya kamar kai wa dan adam abin da zai ji a cikin jikin shi cewa kai kina dan adam ne kuma kana kula da dan adam kana jin ciwo abin da yake samu dan adam yace yi mishi biyayya fa aslama sai wannan ya raje musulunta fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu sai manzo Allah ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da wannan yaron daga wuta falamma mata lokacin da yaron ya mutu kuma kala manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwan sallah kaga tilya zama dan uwan yaro ne ba yahudi ne amma dalilin musuluntan dai aka zaka mishi sallah kuma wannan shine karantarwar addini kuma irin wannan abu sana a cikin addini akhrajahu al-bukhari wal hakim wal bayhaqi nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata lokacin ya kare kenan matashiya kai sai sai mu samur matashiya ta gaba ma ala al-hadirin ba'da mautihi abinda yake wa yake kan warsuka halarci mutumin da bayyana lahiya kai sai ya mutu yanzu me ya kamata ku mishi na'am. Wa alaikum salam.